أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة وأن مقدمة أن ربوتا تنا بياني أكن سؤال وجواب وأن أكا شجر لتافع أصول الدين نا مولانا شيخ عثمان بن فودي wanda asalin littafin nashi ne sai muka mayar da shi salo da tsari na zamani su'alu wa jawab domin haka ne yara su samu su karanta su fahimta kuma ana so idan za ku koyar da yara koyar da su har da wannan muqaddima din saboda muqaddimar ma karatu ne mai zaman kansa.
Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wahda. Godiya ta tabbata ga Allah shi kadai. Wassalatu wassalamu ala man anjaza Allahu lahu wa'ada. Sira da aminci su tabbata akan wanda Allah ya zartar mishi da alƙawarinsa. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba'du bayan wannan fa innal ummatal muhammadiyyata al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ittafaqat fil fiqhi al islami sun hadu gaba daya wajen ilimin fiqhu musulunci ala mazahib al a'immat al arba'a akan mazhabobin shuma gabannin mazhaba guda hudu mazhabin imam abi hanifata mazhaban imam abu hanifa wa mazhabin imam malik ibn anas da mazhabar imam malik dan anas wa mazhabi muhammad ibn idris ash-shafi'i da mazhabar muhammad ibn idris ash-shafi'i wa mazhabin imam ahmad ibn hanbal da mazhabar Imam Ahmad dan Hanbal wadannan mazhabobi guda hudu su ne mazhabobi na fiqh wanda duk duniyar musulmai suke akai wattafaqat kamar yadda al'umman muhammadiyya suka hadu fi ilmi tauhidi cikin ilimin tauhidi ala aqidatil imamain aljalilain akan aqidar wasu shuma gabanni guda biyu masu daraja Abil Hasan al-Ash'ari na farkon Imam al-Ash'ariya jagoran mabiya aqida ta Ash'ariya wa Abi Mansur al-Maturidi da kuma Abu Mansur al-Maturidi Imam al-Maturidiyya jagoran mabiya aqida ta Maturidiyya فمن أكابر الأشاعرة yana daga cikin manyan mabiya aqida ta ash'ariyya mabiya Abu Hassan al-Ash'ari al-mujaddid al-Sheikh Uthman ibn Fodi mujaddidi Sheikh Uthman ibn Fodi wa lahu kitabun saghirun hajmuhu ghazirun ilmuhu shi wannan mujaddadi yana da wani littafi a hajami a girma dan kankani ne ghazirun ilmuhu ilimin da ke ciki kuma mai zurfi ne fi tauhidi wannan littafin yana karantar da ilimin tauhidi sammahu shi mawallafin littafin Sheikh Uthman dan Fojo ya kira wannan littafin da suna Usuluddini fi ilmi tauhid sammahu Usuluddini fi ilmi tauhid Usuluddin yana daga cikin sunaye da laqaba da ake bawa ilmin tauhidi ake bawa ilmi na tauhidi ana cewa ilmu tauhidi ana cewa ilmu Usuluddini ana cewa ilmul fiqh al akbar kiran shi da ilmul aqida kira ne sabo wanda mutanen da malaman da ba su san wannan ilimi da suna ilmul aqida ba saboda an kace ilmul aqida aqida din tana daukan aqidu iri-iri bangarori iri-iri amma ana ce mishi ilmu usuli din ana ce mishi ilmu tauhid ana ce mishi al-fiqhul akbar وقد شاء الله تعالى الله مدوكك ياسو أن أخرج هذا الكتاب نفد ون اللتافي على السؤال والجواب دزارنا تنبايا دأنسا بعدما تم اختياره باين زابنسا ياتيكا كمقرر أمسين منحجي da tsari na koyarwa li jami'i madaris dalil furqan ga dukkan makarantun darul furqan li anna tariqa as-su'ali wal jawabi saboda hanya ta tambaya da ansawa min ashali yana daga cikin hanya mafi sauki wa anjahi mafi gamsarwa al wasa'il ta'limiyya cikin hanyoyin koyarwa alhadisa na zamani yana nufin koyar da yara ta hanyar tambaya da ansa yana cikin hanyoyi mafi sauki mafi gamsarwa na koyarwar zamani walam azid ala aslil kitabi ban kara a asalin littafin ba illa su'alatin sai wannan tambayoyin wa kalimatin yasiratin da wasu kalmomi kadan bainal qausaini ina sa su tsakanin bakanni biyu tamyizan laha min al asli saboda bambance kalimar da Sheikh Usman Tanfojo ya rubuta da kuma wanda na kara araha ina ganin wannan kalmomi da kadan da na kara munasibatan ta zamo mai sun zamo masu dacewa wata buiban kuma mai sun zamo masu mayar da litafin babi wanda asalin Sheikh Usman Tanfojo bai mayar da su babi ba hasba mabahisi ilmi tauhidi babi daidai da ababin da ilimin tauhidi yake bincike akai sune muqaddimat akwai gabatarwa na ilimin tauhidi wasifatullahi ta'ala sannan kuma akwai bayanin sifofin Allah madaukaki wa sifati rusuli alaihi musallam da kuma bayanin sifofin manzanni amincin Allah tabbata a gare su wal mutaqadati sam'iyyat sannan akwai bayanin aqidu wadanda aka same su a Qur'ani da hadisi su ake cewa as-sam'iyyat aqidu wadanda Qur'ani da hadisi suka tabbatar wata ta kulli babin karkashin kowanne babi fusulun zaka samu fasali da yawa wannan sahul muslimina muna yi wa dukkan musulmai kafatan gaba daya nasiha an yaji aluhu su mayar da wannan litafin muqarraran tsari na koyarwa limadarisihim ga makarantun su badalan min kitabi tauhidi maimakon litafi da ake ce mishi kitabu tauhidi wal usuli salasa da litafin da ake ce mishi al usulu salasa wa kashfi shubuhati da kuma litafin da ake ce mishi kashfi shubuhat ma'ana su canja wadannan litatafai guda uku su sanya a gurbin su wannan litafi su'al wa jawab na usuluddin wa hiya yace wayannan kutubul mushabbihat litatafai ne na masu kamanta Allah da halitunsa Al-mujassimati, masu mayar da Allah tamkar jiki. Al-wahabiyati, wahabiyawa, littattafan su ne. Mutane saboda rashin sani kawai za su je kasuwa su saya, sai a dinga koya wa yara wayannan littattafan. Allati adda tadrisuha, waɗannan littattafan ya ce karantar da su ya kai li abna'il muslimina, ya kai yaran musulmai ila takfiri aba'ihim, kafirta iyayensu, wa akhiran har ma karshe ila muharabatil muslimina, ya kai su ga yakan musulmai. Wallahi as'alu, Allah kadai nake roka an ya umman naf'a bihi, ya game amfani da wannan littafin fil afaqi, a ko ina a duniya. Wannan muqaddima marubucin su'al wa jawab din Ayyub al-Karamsami al-Mangawi ya rubuta 5 ga watan Rajab a shekara ta 1439, kamar shekaru 4 kenan da suka shude.